Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da Koriya ta Kudu sun faɗa jiya Juma'a cewa akwai buƙatar a tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kwance ɗamara da kuma kawar da makaman nukiliya a zirin Koriyar baki ɗaya, wanda za a iya tantancewa. Bugu da ƙari, ba za a janye takunkumi kan hukumomin ƙasar a Pyongyang ba, ba tare da ƙasar ta ɗauki muhimman matakai na kawar da makaman na ƙare dangi ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a Ghana, wasu ta farko da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kang Yonghwa a birnin Washington a Ghana, tana zuwa ne makonni kamin shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya kawo ziyara a fadar White House da kuma taron koli da ake hankoro tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mr. Trump ya bada sanarwar cewa zai gana da shugaban na Koriya ta Arewa ranar 12 ga watan Yuni a Singapore, kwanaki biyu kamin cikarsa shekaru 72 a duniya. A halin da ake ci kuma, shugaban na Amurka ya yi magana da Prime Minister Singapore Lee Hsien Loong kwana ɗaya bayan da ya bada sanarwar cewa zai gana da Kim Jong-un a ƙasar. Fadar White House ta shugaban Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Mr. Trump ya gode wa Prime Minister na Singapore saboda ya yarda ya zama mai masaukin baki na taron kolin da za a yi. Sanarwar da fadar ta gwamnatin Amurka ta bayar ta kuma ce shugabannin biyu sun zanta kan tsaro a yankin Pacific da kuma China, kuma ta sake jaddada dangantaka da ke akwai tsakanin Amurka da Singapore fiye da shekaru 50. Ana sa ran ministan harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini za ta jagoranci taro da ministocin harkokin wajen Birtaniya da Faransa da Jamus a Brussels ranar Talata mai zuwa, domin su tattauna kan makomar yarjejeniyar da manyan ƙasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar ta, ganin cewa shugaban Amurka Donald Trump ya janye Washington daga wannan yarjejeniya. Ofishin ministar ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar jiya Juma'a cewa ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif shi ma zai gana da ministocin harkokin wajen ƙasashen uku tare da Mogherini. Hakanan shugabar Jamus Angela Merkel ta zanta da shugabar Rasha Vladimir Putin kan janyewar Amurka. Merkel ta ce janyewar Amurkan za ta yi zagon ƙasa ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Duk da haka, ofisoshin shugabannin biyu sun jaddada muhimmancin ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya. Yayin da ministar harkokin wajen Faransa yake kira ga Turai ta kare iyawacin tattalin arzikinta saboda Amurka ba ita ce ƴar sandan duniya ta fuskar tattalin arziki ba. A gefe ɗaya kuma, Rasha ta ce ita da wasu ƙasashe suna tattaunawa domin kulle yarjejeniyar cinikayya da Iran. A wani mataki na ramuwar gayya, Pakistan ta ba da sanarwar takaita zirga-zirgar jami'an diplomasiyyar Amurka a ƙasar, kuma ta janye dukkan wani sassauci da ta yi wa ofisoshin jakadancin Amurkan a zaman wani ɓangare na yaƙi da ta'addanci, mataki da ya ƙara zagon ƙasa ga dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu. Wannan mataki da Pakistan ta ɗauka ya biyo bayan umarni da hukumomi a Washington suka bayar cewa jami'an diplomasiyyar Pakistan a Amurka su nemi izini kwanaki biyar idan za su yi balaguro da ya zarci kilomita 40 daga bakin aikinsu. Pakistan ta tabbatar da cewa matakin na Amurka kan jami'an diplomasiyyarta ya fara aiki daga jiya Juma'a 11 ga wannan wata. Dangantaka tsakanin Amurka da Pakistan ta tabarbare tun lokacin da gwamnatin Trump ta kama aiki, bayan da shugaban na Amurka ya ba da sanarwa kan sabbin matakai a yankin kudancin Asiya, inda zargi Pakistan cewa tana goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci a bayan fage ciki har da Taliban. Jami'an Pakistan sun musanta wannan zargi, suna cewa hukumomin Amurka suna fakewa daga zawarsu a Afghanistan su aibanta Islamabad. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da bikin bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Kudus ranar Litinin ga mai rai, yankin baki ɗaya yana ajiyar zuci na murna a gefe ɗaya da kuma zanga-zanga a ɗaya ɓangaren. Amurka tana shirin za ta karɓi bakuncin mutane kimanin 800 a bikin bude ofishin jakadancin Isra'ila ranar Litinin. Yar shugaba Trump, Ivanka da mijinta Jared Kushner za su halarci bikin, yayin da shugaban na Amurka zai gabatar da jawabi ta bidiyo inda zai sake jaddada alkawarin da ya yi cikin watan Disamban bara na ƙaurar da ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus ko Jerusalem da Turanci. Wannan biki ne dai kaɗai yanzu ne za a fara aikin gina ofishin jakadancin. amma wani jami'i Khalid Eljindi na cibiyar bincike kan fannoni daban-daban a fadin duniya dake nan Amurka yace babu wani dalili na tsaro da yasa Amurka ta dauki wannan mataki yace abin da ke faruwa akasin haka ne yace yana jin matakin zai janyo rashin zaman lafiya a yankin kuma hakan zai sa da wahala a gudanar da shawarwarin zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Palestina a halin da ake ci kuma ana wato hukumomin kiwon lafiya a zirin Gaza ta ce an kashe ba Palestine daya wasu 49 kuma sun jikkata a lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan masu zanga zanga ana zanga zangar ce gabanin bude ofishin jakadancin Amurka a birnin Uzur ranar Litinin da kuma cikar shekaru 70 da kafa kasar Isra'ila. Kenya ta dauki mataki na farko na yin harka a sararin Samaniya bayan da ta kaddamar da wani dan karamin taurarin dan Adam jiya Juma'a wanda aka kera a jami'ar Nairobi. Yan kasar Kenya sun cika da sowa lokacin da ake nunawa kai tsaye taurarin dan Adam na farko da aka kera a kasar ana kaddamar shi daga tashar bincike a sararin Samaniya wanda
labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce
wanda ba su iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Thank you.
Zuwa madalla a gaida Fati Niger wannan waƙa gaskiya tana da ma'ana sosai Malam Usman.
To haka yake kan wai mu tare mu zauna lafiya.
Yauwa.
So junanmu da gaskiya.
Junanmu da gaskiya. Inda yanzu a ce a Najeriya za mu tare mu zauna lafiya mu haɗa kai.
Kudu arewa gabas yamma ko
yamma ba musulmi ba Kirista.
Kowai abin da yake arewa
ba dan kudu. A zauna kamar yadda kasar nan ake cewa United.
United. Wallahi. Mu zama mu kuma United Nigeria.
United Nigeria. A ce ka gane.
To Allah ubangiji ya sa mu dace.
To masu saurare barkamu da wannan lokaci. Barkamu da saki saduwa a cikin sabon shirin nan namu na wannan mako.
A bari ya huce wai Bahaushe ce na kawo rabon wani. To sunana Usman Ahmad Kabara.
Tare da ni Daula Salim.
Haka to Daula barka da wai gari da yanzu ai ba kukan sanyi.
A ba kukan sanyi.
Yawwa to shikenan.
Kuma ka san yanayi yana canjawa yau ya dan yi zafi ya dan yi sanyi.
Wallahi haka ne. Ranar Alhamis da ta gabata 3 ga watan Mayu din nan an daura auren kakakin kungiyar murar jama'a wato Jafar Wadamawashi wanda ya angwance da amaryarsa Halimatu Salisu Umar yar Aduwa. Sai mu ce Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya. An daura auren ne a unguwar Maduji ko Maduji ne ku ne Katsinawa kusa da Shatale Talan sabon gidan gwamnati na jihar Katsina.
Modoji ne ba Modoji ba.
Ai to Modoji.
Ba kaina da kace ina ta tunani ina nan.
To shi sa baki ga Nasiru da nan da nan nace ku ne Katsina.
Ah Modoji.
To Modoji.
Modoji.
To sai aka daura auren wanda ya sanar da mu cewa an yi wannan aure shine ƴan kungiyar gaba ɗaya za a ce suka haɗin gwiwa ne suka yi. Kungiyar jama'a suka ce mu taya shi murna.
To muna taya shi murna gaba ɗayan mu daga sashen Hausa da kuma dandalin Abari ya huce.
Haka. To sai kuma gaisu suwa ga shugaban kungiyar da ta muryar jama'a kin san wancan kakakinta ne shine ya aure kakakin kungiyar
wannan shi
kuma gaisuwar fata alheri ne yauwa zuwa ga shugaban kungiyar Haruna Muhammad Kastana
kofa kaura ko
haka
ina yawan gane shi suna aika mana sakon sosai kuwa
yauwa to sai kuma wani sakon daga mijin Hajiya yace ina muku fadi yace ina muku cikin su ne ina muku fatan alheri ni ne mai sauraron ku Bala Muhammad
ai kam sosai ba ran da za a yi ni
shine in ke shi wajen
ra'ayi masu sauraron mu banga sakon shi ba sosai kam
mijin Hajiya zan so in ga yana cin abincin nan na Hajiya ta dafa ji irin santin da zai
to sai ku kai ma mijin Hajiya ne
to akwai na mijin da ba mijin Hajiya ba eh dai ka tabari ka ce wai kai baka yadda ba amma
inda kuna zama mijin Hajiya ai da ba da an zauna lafiya
an daka daka na kulle kasha kashi
eh mana
kin san in akwai ladabi da biyayya ai ka zama mijin Hajiya
to haka
ka ka zama mijin Hajiya ba ai ba ladabi ba biyayya ke
ba ladabi ba iya abinci kuma ba
yawo cikin yana cikin ladabi da biyayya
au haba to yanzu na ƙara ilimi
sai kuma wannan sako kafin mu shiga ga shigashan salam ne shi ma yace murya Amurka ko VOA Hausa bayan dubun gaisuwa da fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan wannan sashi na Hausa gaisuwa ta musamman zuwa ga gwanayenmu yace Ibrahim Alfa Ahmed Usman Ahmad Kabara Amarya Safinatu Sodangi da ita kanta bakwar shigowa da kika fara ji kenan Daula Salim yace sunan shi Alhaji Murtala Abbasu mai shadda kwantagora mataimakin ma'ajin kungiyar muryar talaka na ƙasa da Abdullahi Waziri ma'aikacin hukumar tsaro ta farin kaya wato civil defense suka ce suna mi kasa kwan fata a
yi yawa ji kaman so bi akwai yaya ta yi take auren dan kwata
na je je garin kaman so uku haka ina ga har na je wani wurin da wani tsubur wani ruwa haka wato in kika ga wurin sai a hankali ya wurin ya burge ni sosai can yawa to yanzu bari in barki ki fara miko mana na shafin dandalin majalisar rabar yahuci ta Facebook
ba
eh to bismillah
to gaisuwan fatan alherinmu na Abari ya huce zuwa ga Awwal Salisu tare da Muhammad Abdullahi fatan alherinmu na Abari ya huce zuwa ga Badamasi Garba ƴan katsare to fa wannan sunan gare ne haka
to Allah sa kin faɗa da ni
to Allah sa na faɗi da ni barkam in ci gaba fatan alherinmu na Abari ya huce zuwa ga Ahmad Rabi'u Adam tare da Lawal Waziri da kuma Abdurrahman Umar sai gaisuwan fatan alherinmu daga filin Abari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Kauran na Moda tare da Muhammad Abubakar Gwada da Abdul journalist Umar wannan dan jarida ne kenan irin mu fata alherin mu na filin a bari ya huce zuwa ga Ahmad Tijani tare da Aliyu Abban Zainab fata alherin mu na bari ya huce zuwa ga Abbati Adamu Giyade tare da Anas Isa Sali muna mika fata
Giyade Bauchi kenan
Giyade Bauchi Giyade Bauchi a lalle ka
fata sai ake cewa Giyade
Giyade akwai wani
sarki wulatancin
yana aiki tare da gogona yana aiki a CBN muna ce mashi baba giya da aiki la ba yana ji na baba giya dan kada ji ina mai ga sakon gaisuwa baba giya da akwai bandariya sosai
Allah sarki
wallahi
to muna mika gaisuwa
yana kawo mana dambun nama kuma suna dambun naman kaza sosai a giya da
zan ga bakin kina cin dambun nama
ka san boki boki yake ba mu shi da cincin
Allah zan labe dan ji in kina cin dambun nama me zai fito a bakin ki
na fa iya dambun nama fa ta alherin mu na bari ya huce zuwa ga Anas Isa Sali tare da Ismail Muhammad da kuma Muhammad Salisu to sai kuma sakon mu na karshe na takaddar da ke hannuna a yau daga dandalin a bari ya huce na Facebook zuwa ga Sanusi Aliyu tare da Ayuba Abubakar Ibrahim da Bashiru Adamu Bashiru da kuma Suleiman Mali tare da Rahamaniya Kafin Madaki da kuma Hassan Ibn Tijjani sai kuma fatan mu na alheri na karshe zuwa ga Ahmad Idris
eh to ni dan kadan zan mika
fatan duk kun ji sakonnin mu kuma kuna cikin koshin lafiya
Allah ya sa haka daula to amma ni ma dan kadan zan mika saboda can farko na yi bayani da dan mu samu mu dan
shakata
takarda daya kila zan mika ko biyu Kabiru Idris Muhammad da kuma Aliyu Liman Zaga sai gaisuwa fata alheri bari huce zuwa ga Sha'aibu Gude da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awwal Abubakar sai Yusuf Makarfi daga karshe Babson Baba da kuma Sani Biliya da Ibrahim Shehu da gaisuwa fata alheri bari huce zuwa ga Nura Umar Funtuwa da Muhammad Sahabi sai Hassan Silagarko Rifi da Ibrahim Ismaila da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji to daula sai a biyo ni
to
Wanga zango ne na biyo a ciki na gobar wayana godiya ga ubangijin muwa godiya ga ubangijina shahara sanadin gidi sanadin gidi na ala godiya ga ubangijin mu da saddaina ya armasa fushata ya tausasa lafazina mai karatu karkamanta shahara na taho bayana wanga zango ne na biyowa a ciki na gobar bayana kan batun wakar siyasa nayi zango a batuna nan na san jahi na kaina naji bantar lamburana yau ina buga sidi kana in sayar muku yan uwana a iyaye na siyasa ba ni manta abin yawona sanu kofar mata shine gangaren na gaban gawala sana har abada fa ala ba ni manta da kauna shahara sanadin gidi na ala sana kaya awin yabawa talibi ne yau na zana naya albanna na fariya an gara bubu kuwa na ya fito da farin jinin sa har akan ce nayi barna na tuke karfi a waka na zube duka ilimi na aka ce wa wamma wakiye na tuke karushin sanina daga nan sai nayi ya alban na uku fulful da dina masu har sashi a kaina sai shiru kuma babayana na gaje da tunani kansu da bakan dawon gari na sun ji kofofin kanawa da sarakuna na kaina daga baya kun a tashi na yalo ulu da kaina shahara sanadin ilimi na ala fujua ba na sake shi rayuwa ta ce na nuna na ya albon gwadda bena
na yabo na dan amina shugaban farko da karshen mu imamul mursalina shugaban farko da karshe imamul muttaqina shugaban farko da karshe imamul raqina shugaban farko da karshe imamul da'iina na kuma albon fakanfa fadakarwar yan uwana sai na saki ga kadiyata gaisuwa ga masoyana baya na saki kamaye san Kano ya sardauna ga mulukiyar mu albon da hadakar baitukana
shahara sanadin ilimi sanadin ilimi na ala
ato a daula in baki manta ba a wancan makon dan buloka askira ya turo mana da labarai muka saka daya muka ce bari ma ji dayan yau
eh wannan makon ba
to bari mu sake jin wanne ne dayan saboda musan na darawa
to shikenan to jama'a ma saurara mu kada ku manta duk wani mai labari ka ku bari a riga ku
sunana dai Abdu dan buloka askira ne yaro ne da baban shi to baban shi headmaster ne ya san mu koya ce makaranta suna da meeting so dan shi din kuma yana aji uku shikenan sai aka dafa shinkafa aka dan aka ci aka bashi nashi da sassafe aka ce to maza mun da tafi makaranta mama sai ce mama ki kala min kai wannan na babanka ne ka je makaranta shikenan yaro ya je makaranta daga zuwa yana ganin dan nashi suna cikin miji ce kai sai yanzu ka zo zaka yi leti sai zo gurin baban godan bayan ce
baba mama ta ajiye maka shinkafan ka gida
oh za ka fice dariya hol
me ta ajiye maka shinkafan ka
kai ba ki kana mu zata fikira za ka ci na shinkafo ina na ga kuma blockers kira
wanda kan shi dai hankalin shi yana wajen shinkafan nan
dai yaro dai shinkafa fa da aka hana shi ta babu to ya ji ya tuna a wurin meeting ya ce babu shinkafan ka na a gida
ai baka sani ba
ai yaro akwai ban dariya wai kafin ki ga yan wannan
ni wallahi ma Usman yaron nan dan uwana ne ni fa ina son shinkafa
da
abincin duniya ba abin da nake son kamar shi
kai baba akwai makiri kwa
ko
kai baba ya kuma giri na san shinkafa lahi
ai ma dai ina layin baba
to ai baki san wani abu ba yaro da shirmi wannan da yake magana ran nan ina tuki na gaya miki dan kankan yaro ne ya danna wani santi na gaya miki wani katafaran santi ya danna dan karamin fada wannan da bai karasa ukun nan ba
eh me ya faru wai
wallahi tuki miki yana zaune irin kin santin da ana sasa dan abin zaman su din nan na mota yana baya a zaune ni kuma ina tuki tana gaba muna hira haka can sai muka dan shiru muna dan sauraron radio haka tar muna tafiya ina irin chocolate nan mai wanda mu a gida muke ci alawan madara to an dan bare mushi yana dan sha ga shikenan wallahi ba zato ba tsamma ni kawai sai muka ji can daga bayana shunana chocolate na wallahi muka kwaje da dariya ba shi kike ce
wai 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 wannan babban sanci
ne na ji wani ce mushi wani kace nace shunana chocolate nace
kware kuwa wai kan su dan shi chocolate
eh taratsa shi ne mun yi shiru shi kuma yana ta jin dadin abin su to shi ne wannan yarwai tun babu cinkafan ka nan amma muta aje maka cinkafan ka
yara
ai
dan kana tuki ne da kai recording
ai yanzu haka wallahi na ga miki ayya mamaye na ai
sai ya girma din da sai ka sa mishi
yin cinin shi chocolate to daula amma ko mai zuwa ba za mu rasa labari ba daga wani bawan Allah Salman Al-Farisi wanda ya ba mu labarin wani babbar bari sai mun hada wani makon zamu je da takaya da wannan babbar bari kamar yadda aka saba ni sunana Usman Ahmad na Kabara tare da
Daula Salim daga nan birnin Washington ku huta lafiya sai Allah ya saki hada mu
ga mu je maza abun koyo Ahmad Balla Saradauna na tuno ba a tinsa shi ka saka nake kuka
gamji maza abun koyi Ahmadu Ballo Sardauna in na tuno ba a tinsa sai ya saka ni kuka so fayi dai dai shi ka tasarrufin bawa shi
shi ka azamu kan ne daidai na zakatun roƙo she Allah sharahawa ya mai kuka
gamji maza abun koyi Ahmadu Ballo Sardauna inna tinu wafatin sa sai ya saka ni un kuka
inna rijawa sai da Allah da Muhammadu mai girwa kauna ta ishan nisaniya kaunar annabi mai girma da ahalin gidan Taha satanni na fadin ma da ashabihi jumla masu rubun tafarkin ka Sardauna yadda akai wa Sardauna yadda yawan nan kwana na tuno a koyaushe sai ya saka nake kuka kariya na bi da sanga sanan hujja ta kashe in na zama baya na kula dai ne fa ka ce sai fa kabilancin hauka sha'an nan mazan waya wai rashawa da hanci ne ga bambancin alƙarya gashi siyasa ta yi ƙarfi duk wata doka ta ƙarya ta shiga harin gidan soja ko kai ko mukamanka
madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya